Scoot, 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 scoot. Where? Scoot, scoot. Thrips in the building. JDS Records. Push! Better call the guru, boy.
Exclusionary from KDSRecords.com.
We hustle out every day, we ain't seen no pay. We hustle out every day, we ain't seen no pay. Mama be doing the grind, boys be doing the grind too. Mama be doing the grind, niggas be saying Buhariya.
Alfana, 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 Buhariya. Alfana, 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 Buhariya. Alfana, 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 Buhariya. Alfana, 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 Buhariya.
We hustle no pay, bama geni gama na mana ta ihu. Everybody is satun Buhariya. Agaya kuje kuhana ajini. Tuzo su mana wayo har su sace mana kashimu amiya. Zara mana gajiya su nuna mana wariya. Kuma su sace mana dariya mana jiya. Everybody is hustling hard. Mai aikata na guna guni wayan zinda kyar ake biya. See the level that we are. Kashishuwa a we are. Buhariya to hell with you. Aquaria change ta daure mu da igiya ta janye mana dukiya tana so ta haɗiye mu kamar ambaliya Buhariya ka cika mana rakiya mun kade muke tafiya ta ya kace sun mu iya now airways full of corruption wai me yasa ne kace so ka tada mu like makiya sun nuna zalama sun zo sun bar mu da hamma da abinci sai da nama banna kunu zamu dama ko ina ana fama zuzurutun babu gama they don't want us to be sus wai sai dai mu zama farmers ba wata morewa sai dai alaman kodewa kudin mu suke rikewa sun bar mu da cin kubewa gari ta ci wuta babu alama suke wato tun cin muke jira dan ba ku da alama dadewa
we hustle out every day we ain't seen no pay we hustle out every day we ain't seen no pay mama be doing the grind boys be doing the grind too mama be doing the grind niggas be saying Buhariya
Alfana 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 Buhariya Alfana 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 Buhariya Alfana 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 Buhariya Alfana Alfana Alfana
Buhariya Alfana kazo ka kwashi sitirin da zamu amfana wai me yasa ne ina kokarin fitowa kake so ka rufe mini kofana ai maso yana sun kisi rufe chapter Buhari do something how fun in baka yi na simple mala karka ya daka musu kusa da wakana kununa ba a tare to a dole ne ku tare karen ku zamu kore ai saura kris ku kare mun bar mu da wahala kuna saka manyan gare tunda Allah yana nan to da kafin ku za ku ware mun lalamu amma babu yanzu ya kan yi wuya mu samu ku hazo a day day no pay har sai sun mana gori kamar su bamu tuna ta yaudara sun bar mu da fatara before we enjoy na sun bar mu da tuwo masara suna ta yare sun kisi mana fasara sun zo sun samu tani da yawa suna yin bara maimakon mu yi sai muna tuguntu eh there we hustling wallahi babu hutu maimakon mu yi sai muna tuguntu mala eh there we hustling wallahi babu hutu
we hustle out every day we ain't seen no pay we hustle out every day we ain't seen no pay mama be doing the grind boys be doing the grind too mama be doing the grind niggas be saying Buhariya
Alfana 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 Buhariya Alfana 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 Buhariya Alfana 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 Buhariya